بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan rana ta Alhamis, wadda ita ce ranar 16 ga watan Sha'ban, hijira na shekara 1441, wanda kuma ya dace da lissafin 9 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na uku cikin jerin darussa da nake gabatarwa da taken mafarki daga Darul Hadith Salafiyya Zaria Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah. Sunana Kabiru Abubakar, wanda aka fi sani da Kabiru Asgar. To alhamdulillah, a darasin da ya gabata mun tattauna akan menene mafarki da yadda yake faruwa da wasu abubuwa dake da alaka da haka. Zamu tafi kai tsaye zuwa ga bayani takaitacce akan kashe-kashen mafarki. To ana iya kasa mafarkai ta fuskoki mabambanta, kudi a raba su zuwa gida biyu ta fuskar in an kira su da suna mafarki mai kyau da mummuna, wato ya zama ar-ru'ya wal hulm kenan. Sukan malamai suka raba su zuwa ga haka, musamman duba zuwa ga hadisi da yago daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi da annabi ya ce ar-ru'ya min Allah wal hulm min ash-shaytan. Yace ita ar-ru'ya, wato mafarki mai kyau, min Allah, daga Allah ne. Wato Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yassarewa mutum ya ga mafarki mai kyau. Wal hulmu min ash-shaytan, mafarki kuma mummuna shi kuma nan daga shaitan ne. Wato shaitan shine ke shiga ya fita, ya ainihin wato sanya wa mutum tsoro ko damuwa ta hanyar mafarki. Wannan yana koma kuma har ila yau zuwa ga raba mafarkai din nan zuwa guda uku da muka ambata a ba. To har ila yau kuma malamai sukan kalli mafarkaiya ta fuskar wato lokaci mafi ba da gaskiya, lokacin da aka samu mafarki mafi inganci. Akwai hadisi ko kuma ce athari kenan daga Muhammad ibn Sirin cikin tabi'ai rahimahullah, wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan a cikin sahih, da shi Muhammad ibn Sirin yake cewa ru'yan nahari mithlu ru'yan layl, mafarkin rana kamar na dare ne, dukan suna iya zama gaskiya. Sai dai kuma har ila yau malamai sun karkata, kamar yadda Ibn Luqaym yake nunawa a cikin Madarijus Salikin, cewa mafarki da aka yi shi kusa da asubahi yafi kusa da inganci ko gaskiya, saboda lokacin saukar Allah mai rahama ne, da kuma wanda aka yi wato da rana har ila yau lokacin kailula, saboda hadithin nan na wannan mata wadda wato ummu haram kenan, wannan mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci a gidanta har yake dariya bayan ya farka, kisa ce sananniya, yake gaya mata cewa an nuna mishi wasu mutane cikin al'ummar sa wanda za su hau jirgin ruwa su je su yi jihadi, su kuma kare wata babbar gwamnati ta kafirai, har ta roƙa cewa annabi alaihi salatu wasalam ya sata a ciki, ya roƙi Allah ya sanya ta cikin su. Kuma haka aka yi, wannan mata ummu haram wadda ta ma mutu ne a wannan abin nan, a wannan yakin, matar wani sahabi mai suna Ubadatu bin Samit radiyallahu anhu ana. To kaga wannan mafarkin shi da rana aka yi shi, dan haka mafarkin dare da mafarkin rana duk abu ne wanda yake mai yuwa a samu abin nan a cikin sa, a samu watan ru'ya a cikin sa mai kyau. Wallahu ta'ala a'lam. Sai kuma ta fuskar abin nan, min haisu zahir wal batin, mafarki ta fuskar wato zahirin abin da mutum ya gani, shin haka yake ko kuwa wani ramzi ne? Alal misali, idan mutum ya farki, shin za a dauki mafarkin a bisa zahirin abin da ya gani? Kamar yadda misali annabi Ibrahim ya ga inni ara fil manami anni azbahuka, ga wannan zahirin abin da ya gani ne. Wancan kuma Azizu Misra ya ce ya ga bakaratin siman, su ne aka fassara da shekaru ko damanoni. To akwai, ana raba mafarki ta wannan fuska zuwa gida hudu. Akwai wanda yake sukan ce al mahmudatu zahiran wa batinan, akwai ru'ya mahmuda zahiran wa batinan, mafarki wanda yake abun yabo abun so a zahirinsa da kuma abin da ke boyensa, kamar mutum ya farkin ya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya ga mala'ika, ko ya ganshi cikin wata kikkiawar sifa, ko wani yanayi mai dadi, ko kanshi, ko ya ganshi, ko mutum ya ganshi yana cin wani abinci mai kyau, ko ya ga yana yin ibada kamar sujuda ko sallah ko dawafi, duk wannan ana ganin zahirinta da badinin wannan ru'ya mai kyau ne. Akwai kuma wanda take ru'ya mahmudatu zahir wa madhmumatu al-batin, wanda zahirinta mai kyau ne amma abin da ke boye na fassara ta ba mai kyau bane, kamar mutum ya farkin yana sauraron kida, ko yana shakan kanshi na furanni, ko yana shan wani abu mai kama da taba ko makamancin haka. To kaga wadannan abubuwan a bisa al'adar mutane ana yin su ne a lokacin da wato mutum yake cikin nishadi, kamar mutum yake yana rawa a gidan biki, ko yaga yana shakan taba ko shisha misali da makamantansu. A bisa zahirin abinda mutane suke tsammani wannan wani abu ne wanda suke sanyi suke jin dadin shi, to amma fassarar shi bata zama mai kyau galibi, saboda muka dauka misali sauraron kada-kade, galiban mutane suna yin shi ne da tunanin wai zai tafi musu da bakin ciki, haka shan ire-iren waɗannan ababen sha, haka kuma wanda yaga yana tsinka fulawa ko wani dan ice a daji, saboda galibi akan tsinci fulawa ne ko sassake ko ganye ko makamancin haka dan yin magani, to ishara ce zuwa ga samuwar rashin lafiya ko ta damba. Akwai kuma na uku shine wanda ar-ru'yal madhmuma zahiran wa batinan, mafarki wanda yake da filin shi da boyen shi duka abun kyama ne, kamar mutum ya farkin macijiya ta sare shi, ko ya kone a cikin wuta, ko ruwa ya tafi da shi misali, ko gidansa ya rushe, ko yi mafarkin gonarsa ta kone, ko dabbobi sun shiga sun cinye. To kaga wannan a zahirin abin da yake ne da kuma fassara duka yana nuni zuwa ga bakin ciki ne ko damuwa ko asara. Akwai kuma mafarki wanda yake al-madhmum zahiran wal mahmud batinan, wato mafarki wanda yake a zahirin shi abin kyama amma abin da ke boye na fassara sana iya zama mai kyau, kamar mutum ya mafarkin malamai suna kwatantawa mutum ya mafarkin ya auri mahaifiyarsa, ko ya yanka ɗansa, ko ya mafarkin yana cika wani bakanci, ko yana wa ɗansa aure ko ƴarsa. Waɗannan a zahirin mafarkin suna iya zama kamar wata abu ne na damuwa, yana yi wa amma yana komawa ne zuwa ga ma'anar sada zumunci da riƙon amana da kulawa da danginsa ko makamantansu. Don haka wannan ma ana kallon shi ta wannan fuskar, sai kuma ta fuskar wato wannan wato su mutane masu mafarkin, su mutane masu mafarki ta fuskar su wato wanda matakin gaskiyar mafarkin su ko kuma rashin gaskiyarsa. Tanan akwai matakai guda uku, wanda suke mataki na farko a wajen gaskiyar mafarki su ne annabawa da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa sallam su annabawa da manzanni duk mafarkin da suka yi gaskiya ce, kamar wahayi ne kai tsaye. Da haka muka ji misali a baya na game da annabi Ibrahim, annabi Yusuf, da kuma annabi Muhammadu manzanmu sallallahu alaihi wasallam, dukkaninsu sun yi mafarkai wanda suka zama a matsayin hujja ta shari'a. Da haka su ba sa bukatan wani dogon magana akai. Sai kuma salihan bayi su ne a mataki na biyu, waɗanda galibinsu nagarta tarin jayi rashin nagartarsu, su ne sahabbai ne, waliyai ne, tabi'ai ne, mutanen kirki ne a cikin kowace al'umma. To waɗannan su kuma mafi galibin mafarkansu yana zuwa da gaskiya, duk da yake sukan iya mafarkin wanda baya buƙatar fassara ko kuma ba shi da kyau, amma dai shi ne kaɗan. To mataki na uku shine mutanen da suka wannanci waɗancan, ba annabawa ba kuma salihai ba, wato gama garin mutane. To a cikinsu akwai matakai iri uku su ma waɗannan. Akwai mutanen da ake ce musu masturun, wato waɗanda Allah ya rufa musu asiri, wanda shine galibin halin mutane. Mutum yana da laifuka, yana da gazawa, yana da jahilcinsa, yana da barna, amma Allah ya rufa mai asiri da rahamarsa da falalarsa, ko kuma da istidrajinsa, ko da wata hikima cikin hikimomin Allah. To irin wannan galibi sukan samu daidaito tsakanin gaskiya da ba gaskiya ba saboda sune cikin khalatu amalan salihan wa akhar sayya ta kuda yadda ayyukan suke akwai na kirki akwai na banza to haka kuma gaskiyar su take a mafarki wato abin da za su gani a mafarki ya zama daidai ya zama gaskiya shi ma haka yake 50-50 sai kuma wato mataki na biyu a cikin wannan gaba sune fasaka mutanen banza waɗanda barna su ta bayyana a matsayin masu laifi aka san su a cikin al'umma a matsayin mabarnata ko masu sabon Allah ko masu gazawa wajen bin dokokin Allah su an san su a haka to irin waɗannan mafi yawan mafarkin su adghafiri wato shirme ne kawai kadan ne ake samun gaskiya mataki na uku a wannan gabata wanda ba annabawa ba salihai ba sune kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba waɗanda suke kafirci suke addinin da ba Allah yace ayi ba to irin waɗannan su akwai karancin a samu mafarki na gaskiya a tare da su karanci sosai wannan shine abinda hadisi yake nunawa wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da annabi yake cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha da gurgurdan gaskiyar mutum gurgurdan gaskiyar mafarkin sa kaga annabawa su suka fi kowa gaskiya 100% sannan sai salihai wanda suke da percentage mai yawa sannan sai waɗanda ba su ba kowa da gurgurdan abin da ya samu shi yasa al-Kirmani yake cewa ru'yal mu'min asdaqu min ru'yal kafir mafarkin mu'mini ta fi kyau fiye da na kafiri wa ru'yal 'alim asdaqu min ru'yal jahil mafarkin malami ya fi nagarta fiye da mafarkin jahili wa ru'yal mastur asdaqu min ru'ya ghayril mastur mafarkin mutumin da yake rufaffen asiri to yafi gaskiya fiye da wanda yake bai da rufaffen asiri wa ru'yal sheikh asdaqu min ru'yal shab ce ganin mafarki kuma na dattijo yafi gaskiya fiye da na matashi haka dai ci gaba da wannan magana kamar yadda yake cikin littafin ilmul ibarati na Khalil ibn Shahid to baya ga wannan sai mu sake duba kuma abin nan wato ta bangaren menene ya kamata a yi fassarar sa menene bai kamata ba shin kowane mafarki ne ake iya fassara shi koko akwai mafarkaiya waɗanda ba a fassara su sai mu lura anan akwai magana kamar haka da farko yana da kyau mu fahimta ɗan uwa masu albarka cewa shagaltuwa da neman fassara mafarki ba abu ne wanda yake wato lazimi ba ba a so mu'mini ya shagaltu da cewa duk mafarkin da yayi wanda ahlam ɗinsa a ce kullun sai ya nemi fassarar su a ana neman fassarar mafarki ne kawai wanda ya cancanta a neman fassarar shi idan mutum ya dauki cewa zai nemi fassarar ko na mafarki to zai lalata rayuwar shi gaba daya kan harkar neman fassara kuma zai samu matsala domin zai dinga kai mafarkan nashi wurin waɗanda tun suna fassara mai daidai hala wasu ma ba su fassara mashi daidai ba kuma hala ya ƙara da dukiyarsa wajen haka don haka ba kowane mafarki ne ake neman fassararsa ba sai an lura da irin wancan lokacin kamar goshin asuba ko na tsibirana ko wanda aka jima yana maimaituwa ko wanda dai wani abu wata ƙarina ta nuna mutum cewa lallai wannan mafarki ne wanda yake a ru'yar sadika to shine ake neman fassararsa don haka ru'yal makruha ko al-hul din can mai tashin hankali ko mai damuwa ba a magana neman fassarar shi kamar yadda az-Zarqani yake faɗa a cikin sharhin muwadda yake cewa wa sunnatur ru'ya idza kana fiha ma yukrahu alla tu'abbar abin da yake sunna game da mafarki idan ya zama a cikin mafarkin akwai abin da yake maras kyau ne to ba a fassarawa ba a neman fassarar shi sai a rabu da wannan mafarki kai abin da shari'a ta ambata wanda zamu zo mu ambace su a gaba na wato din nan kariya din nan to sannan mafarki wanda mutum zuciyarsa take masa magana hadisin nafsi shi ma ba a buƙatan fassararsa ya rige saura wannan abu da ake cewa ru'yas sadika awul mubashshira aw saliha ko makamantan su ita ce wadda shine kawai mafarki wanda ake so a nemi fassararsa a gurin wanda ake tsammanin ya iya malami ne ya san abin da yake yi ya fassara wallahu ta'ala alam sai mu tafi zuwa ga batu akan ladubban mafarki mai kyau. Abin da ake so akwai mustahabbai waɗanda ake so mutum ya aikata a sa'ar da ya ga mafarki wanda ya burge shi. Na farko ya ma Allah godiya akai, sannan ya yi ba laifi ya busharantu, wato ya yi wa kanshi albishir ko ya ma wani masoyinsa, sannan kar ya ba da labari ga kowa sai wanda yake kaunarsa, wanda yake da tabbacin cewa mutumin akwai kauna tsakankaninsa, kamar da ko mahaifi ko mahaifiya ko mata ko wani amintacce dai, malami ko aboki ko makamantansu, wanda dai a rayuwa ka aminta cewa kuna da aminci da kaunar juna tsakaninku. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, idan ɗayan ku ya ga mafarki wanda ya kaunaci mafarkin, fa inna ma hiya min Allah, ya san cewa wannan mafarki daga Allah ne, falyahmud Allah alaiha, to ya gode wa Allah kan wannan mafarki, wal yuhaddith biha, kuma ya bada labari ga masoyan shi, wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrah, idan ku ya ga abinda ba irin wannan ba wanda bai so, fa inna ma hiya min ash-shaytan, to ya san wannan daga shaytan ne, falyasta'id min sharriha, ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarki, wala yadhkurha li ahad, kar kuma ya ba wa kowa labari, fa innaha la tadurruhu, wannan ba za ta cutar da shi ba. A riwayar Muslim daga Abu Qatada yace fa in ra'a ru'ya hasana falyubshir, he bishara wa Allah yukhbira illa man yuhibba, kada ya ga kowa sai wanda yake kaunarsa. To wannan shine ladabin mu'amalanta mafarki mai kyau. Akasinsu shine mafarki wanda yake mummuna, shi ma akwai ladabin da ya kamata a kula wajen mu'amalantar shi. Za a iya samun su a cikin wasu hadisai da zamu ambaci wasu lafuzza daga cikin su. Alal misali, wancan hadisin da muka ambata a baya na Abu Salama ibn Abdurrahman, da yake cewa Abu Qatada ya bashi labari, shi ma kanshi ya kasance kamar yadda ya faɗa a riwaya cewa kuntu arar ru'ya fatumarridani, nakan ga mafarki har ya sani ciwo, sai da naji Abu Qatada yana faɗa cewa shi ma yakan ga mafarki har ya sashi ciwo. Yace sai da Abu Qatada ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana wannan hadisi din kenan, cewa gashi. Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Jabiru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayanku ya ga mafarki wanda baya so, sai annabi ya ce falyabsuq an yasarihi falasa, yayi tofi, wato ya dan tofar da iska mai dan miyo kadan haka ta hagunsa sau uku, walyasta'id billahi minash shaitan, kuma ya nemi tsarin Allah daga shaitan, waliyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi, sai kuma ya juya daga makwancin shi, yana dama ne ya juya hagu, in yana hagu ne ya juya dama, in yana wannan gefen na gado ne ya koma wancan gefen na gado ko shinfida. Wannan sa daga cikin ladabban da ainihin wato ya kamata a kula da su. Da gaskiya abin da ake gane mafarkin mummuna ne shine mutum ya farka da tsoro, yana cikin mafarkin ya farka cikin tsoro, wani ya ji yana haki ko gaban shi na faduwa, wani ya ga yayi zufa ko makamanta, ko ya farka ya ji damuwa a ransa ko da ciwon kai, duk wannan yana sa a gane mafarki cewa ba mai kyau bane, ba kyakkyawa bane, mummuna ne, kuma yana iya tuna wasu abubuwa munana da suka faru da shi a cikin mafarkin. In an tuna mun ambata a baya hadisin dake cikin Sahih Bukhari, Sahih Muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace idan zamani yayi kusa da tashin alkiyama, to za a waye gari da kadan ne mafarkin musulmi zai zama ƙarya. To a wannan riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli, dan ɗayan ku ya ga abin da bai so to ya miƙe ya salla, wala yuhaddith biha annasa, kai ba kowa labari. To karkashin waɗannan hadisi zamu iftar da wato abubuwa kamar guda 6 zuwa 7 waɗanda ya kamata mutum yayi a sanda mafarki mummuna. Na farko shine alisti'azatu billahi min sharriha, mutum ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarki, ya ce a'uzu billahi min sharri ma ara a'uzu billahi minash shaitanir rajim, wannan dama abu ne da aka shar'anta wa mu'mini a duk sanda yaga wani abu da zai same shi damuwa. Sannan na biyu alisti'azatu minash shaitani thalasan, a'uzu billahi minash shaitanir rajim kafa uku, saboda daga shaitan ne, kuma shine yake sa ma dan adam wannan damuwa kamar yadda muka ji. Na uku, abu na uku shine tofi ta hannun hagu dan koren shaitani wanda yake wajen, wanda ya kawo mutum wannan mafarki, dan a kore shi, kuma dan a wulakanta shi, a nuna mashi ba wata ba wani abin tsiya bane shi. Na hudu shine sai juya makwanci daga dama zuwa hagu ko daga hagu zuwa dama ko gefen gado zuwa ɗayan gefen, wanda malamai suka ce hikiman wannan shine kamar tafa'uli ne, kamar arashi akan yadda na juya din nan. To ina fata Allah ya juya min yanayin nan mumuna da na gani zuwa kyakkyawa, kamar da ake tafa'uli a wajen wato istisqa misali ake juya riga, to haka shi ma wannan. Sai kuma sallah, yana da kyau sai mutun ya miƙe in bai da alulai, tunda bacci ne ya tashi je alulai ya zo ya nafila akalla raka'a biyu, saboda sallah tana da tasiri sosai wajen koran barna da sharri da masharranta da kuma kusantar da bawa zuwa ga Allah, musamman a wurin sujuda da sauransu. Sai bayan kai sallah kuma babu laifi mutun ya ƙara daga hannu ya sake yin addu'a abin da ya sawwaka, kaga gashi zai samu ladan ibada kuma zai samu kariya da tsari, sannan kuma yanzu zai koma bacci alhalin yana da alulan shi insha Allah. Sannan kuma abu na gaba na shida kenan, aka ce kada mutun ya ba kowa labari, kar ka gaya wa kowa. Sabanin wancan mafarki mai kyau an ce ka gaya masoyi, saboda masoyi zai ji dadi ya taya ka addu'a ya taya ka bishara, amma wannan mummunan ka ga masoyi to ka sa mishi shi ma damuwa kenan, ya shiga cikin damuwa akan abinda ya dame ka saboda bai kaunarka ne. Da haka kar ka ga matarka ko ki ga mijinki ko mahaifi ko kanwa ko kani ko da ko sirika ko wani duk wani dai wanda yake abin nan zai ci damuwa, to ba za a ga mishi ba. To anan da masoya da makiya duka ba za a ga wa kowa ba. Sai kuma na bakwai shine kada mutun ya fassara wa kanshi, kar mutun ya kokarin sai ya kokarin ya gane me ya fassara munan farkin nan, ya manta da shi kawai kamar yadda aka ce fa inna halan tadurra, in ya manta da abin kawai ya fita batunsa, to sai wannan abin ba zai cutar da shi ba insha Allah. Duk da haka malamai suka ce mustahabbi ne mutun ya nemi fassara mafarki idan ya ga yana da bukatar sanin fassara, saboda abinda Imamul Bukhari ya ruwaito da shi da Muslim daga Samura dan Jundub Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan gari ya waye kullun bayan sallah asuba, sai ya fuskanci mutanen da suke masallaci, sai ya ce musu hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya, shin a cikin ku yau din nan daren nan da ya gabata akwai wanda yake ya ga wani mafarki? Idan akwai sai mutun ya fada, sai annabi ya fassara. Idan babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayin farkin da ya fassara, sai ya fassara musu. Ibn Abdul Barri da yazo a cikin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asani sai yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga sharafu ilmin ru'ya wa fadliha, yana nuni zuwa ga falala da ke cikin ilimi na sanin fassara mafarki da kuma falala, saboda a ce shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake tambayan sahabbai su kawo farki ya fassara musu, yana cewa wannan abu ne muhimmi. Sai ce kuma ibnu Abdul Bari yake cewa kuma wa qad asnallahu azza wa jalla ala Yusuf ibn Yaquba, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yabawa Yusuf dan Yaquba alaihi wassalam game da baiwar da Allah ya mishi ta sanin ilimin fassara mafarki. Yace to haka kuma kaga sayyidina Ibrahim shima yana da masani akan mafarki, haka annabi alaihi salatu wassalam yana da ilimin mafarki, haka Abubakar Siddiq a cikin malamai ya ambata cewa wa hasala ibn sirin fiha at-taqaddumul azim, ibn sirin ya samu daukaka mai girma a cikin sanin ilimin fassara mafarki, ya zarta sa'a wa tab wal ihsan, Allah ya bashi dabi'a ta sanin mafarki da fassarar sa. Sai saki ambaton kuma malam sa'id ibn al-musayyib a cikin wadanda su ma duka Allah ya musu fatahi akan haka. Wannan magana ibn Abdul Barri kenan a takeice kware da gaskiya a cikin at-tamhid cikin juz'i na 16. To haka kamar yadda Ibn Abdul Bari ya wannan magana, haka shi ma al-Imamu An-Nawawi rahimahullah yake cewa wannan hadisi a cikin sa akwai nuni zuwa ga mustahabbancin liman ya juya fuskanci mamu bayan ya sallame, sannan kuma a cikin shi akwai istihbabu su'ali anir ru'ya, mustahabbancin tambaya game da wato mafarki din, da kuma wal mubadara ila ta'wiliha, da kuma ai sauri ai gaggawa a fassara ta yace kafin rana ta yi. To shine sai Ibn Hajarin yake ƙara bayani cewa abinda yasa ake so a fassara da sassafe din nan shine saboda a wannan lokaci da mutum ya tashi daga bacci, kwakwalwar shi tana nan lafiyayya, babu rudani ko hayaniya ko damuwar rayuwa a ciki, kafin rana ta yi yana iya ya manta wani abu ko ya kasa tuna wani abu. To da haka aka yi ganin mustahabbancin a fassara mishi da wurwuri da sassafe din nan. A nan ne nake so in ce kuma har ila yau wani hanzari ba gudu ba ƴan uwa masu albarka, shine lalle wajibi ne mutum ya kiyaye yin ƙarya wajen bada labarin mafarkin da yayi, domin wannan ƙarya ce mummuna kuma akwai alƙawari na narkon azaba a ciki akanta. Al-Imamu Al-Bukhari ha ila ya fitar da hadisi daga Ibn Abbas in Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya aqida baina sha'iratayn, wanda duk yaje ya kera ƙaryar mafarkin da bai gani ba ya takurawa kanshi yazo ya bada labarin mafarki na ƙarya wanda ba haka ya gani ba, ranar alkiyama za a tirsasa mishi sai ya kulla tsakankanin ƙwayar shinkafa ko alkama guda biyu. Walan ya fa'ala, annabi ya ce kuma kaga ba zai iya ba, alamun za a azabta da shi kenan, Allah ka tsare mu. A cikin wannan hadisi annabi ya ci gaba da cewa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al'anku, wanda kuma yaje yana jin maganar mutane, maganar da ba a yadda ya jiyo ba, ba a bashi dama ji ba, yaje yayi abin nan kenan, ya musu spy, ya musu strategy, ranar alkiyama shi kuma za a dinga zira mashi abin nan dalma narkakiya a cikin kunnansa. Hadisi ne wanda a ciki akwai magana akan man sawwara suratan udhiba wa kullifa an yanfakha fiha wa laysa binafiqin, wanda kuma ya je zana wani hoto za a sa shi hura mashari kuma ba zai iya ba, duk waɗannan za a musu azaba kenan, suka kasa yin wannan abubuwa da ba za su iya ba, Allah ubangiji ka dare mu. Almuhimmi dai shine babu kyau mutun yayi ƙaryar mafarki. Haka har ila yau akwai ta riwaya da Bukhari ya sake fitarwa daga Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce manzon Allah ya ce min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara, annabi alaihi salatu wasallam yake cewa daga cikin ƙarya mafi girma alfira, wato ƙarirai daga alfiryatu kenan, to mafi girman ƙarya shine mutun ya nuna ma idan shi abinda idan shi ba su gani ba, sawawun a farke ne ko a mafarki, mutun ya bada labarin abinda bai gani ba yana so yana kamar ya gani, wannan ba karamar ƙarya bace. Shine al-Imamu Tabari yake cewa wannan yana nuna izuwa ga tsananin wato alƙawarin azaba da akai akan ƙarya a mafarki, duk da yake fa ƙarya ma a farke fa ba a mafarki bai, ita ma mummuna matsala ce ita ma, to amma dai wannan yazo da bayani ne na musamman akan a cikin mafarki. Yace kuma wannan abin da yasa aka tsananta wannan, saboda a lokacin da mutum yake bada labarin mafarki na ƙarya yana so ya nuna cewa yayi mafarki ne kyau, to yanzu Allah yake wa ƙarya, don mun ji a baya an ce ar-ru'ya min Allah, yana so ya nuna Allah ya taimaka masa, Allah ya bashi dama ya ga wannan abin da bai gani ba, to ya shiga cikin masu yi wa Allah ƙarya kenan, kaga kuma azlamu mimman yaftara Allahil kadhiba kenan, ya shiga cikin ire-iren su da irin fadan Allah, wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbi, ga cikin suratul Hud kenan, wanda ranar alkiyama za a ce ga wanda suka yi wa Allah ƙarya, to shi yasa ƙarya cikin mafarki din wanda zai yi ta nuni da nufin yana so ya ce yayi mafarki ne kyau, to yanzu ƙaryarsa ta fi ƙaryar wanda yake yin ƙarya a farke, wanda zai ce nayi kaza alhalin ban yi ba, ƙarya ce ita ma mummuna, amma kaga ita bai danganta ta zuwa ga Allah ba, wanda ko yayi ƙaryar mafarki to yana danganta wannan batu ne yanzu zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda abu ne haka mai matukar hadari ba dan kankani ba. Allah ubangiji ya tsare mu, Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya, Allah ya gafarta mana kurakuran mu, abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya sa mana lada a ciki da mu da masu sauraron mu, wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana. Zan saurara anan sai Allah ya kai mu wato haduwa ta gaba insha Allah, sai mu ƙara samu ci gaba daga inda muka kwana, a inda zamu magana akan ladubban kwanciya bacci gaba wanda za su ladubban kwanciya bacci gaba ki daya, da kuma batu akan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafin mu je zuwa ga bayani a takeice zuwa ga akan su usul din na fassara mafarki din insha Allah, da fatan Allah ya samu dace. Anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.